biya kasuwa kullun gulu fito ga wuta shirin baci ba baba raban kwano bai nisa ko ya je sama zai dawo
Ga aladu ga jakai ga da musaki sabo
jiwe sababa. Yakasuar, now my kid now.